بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا بشهر المولد شهر الأولى والسؤدد شهر النبي أحمد شهر الربيع الأول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yan uwa masoya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, ina taya murna da farin ciki na shigowar wannan wata, wata mai girma, wata mai daraja, wata mai alfarma, watan da aka haifi cikakken dan Adam wanda Allah ta'ala ya umarce mu mu koyi da shi domin mu dofana daga kamalarsa sallallahu alaihi wa sallama, wata na ƙarin soyayya da sanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, wata na soyayyar al'umman musulmi, wata na ƴan uwantaka, wata na zumunci, wata na taimakekeniya tsakanin al'umman musulmi. Ƴan uwa, ina taya mu murna, ina taya mu murna a wannan munasaba ƴan uwa ta wannan maulidi. Nake so in tunatar da mu wasu muhimman lamura a wannan maulidi na wannan shekara. Ƴan uwa, alhamdulillahi muna gode wa Allah, Allah ya kawo mu wannan maulidi da rai da lafiya. Gashi duk ƴan uwa an shiga cikin wato shirye-shiryen fara lamurra a na maulidi. Kamar yadda muka sani, ƴan uwa, maulidi shine nuna farin ciki da godiya ga Allah bisa baiwar da ya mana ya ba mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. A wannan munasaba ake karanta alqur'ani a taru, a karanta alqur'ani, a karanta tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, a yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, a faɗi halayensa, sannan kuma ayi wasiya ta alkhairi ga juna, ayi zumunci a da kuma ƴan uwantaka baki daya. Wannan shine maulidi. Ƴan uwa, wannan maulidi na bana, to ya kamata mu ƙara ƙaimi, na zaburar da mu mu yawaita yin maulidin nan. Duk inda ake maulidi, to bana ma ayi a ci gaba da yi, inda ma ba a yi a kirkira a ci gaba da yi, a yawaita yin maulidi, saboda a yawaita alkhairin abin da yake cikin maulidi. Ƴan uwa, amma bisa ga duba da halin da muke ciki a wannan shekara na matsin rayuwa da rashin abinci da tsanani da ake ciki na tattalin arziki, nake ba mu shawara cewa mu yi maulidi, amma mu yi shi daidai da yadda ake ciki. Ma'ana, kar mu ce lalle sai abin da aka yi bara da bara waccan shi ma sai an yi shi bana. A'a, idan ba a da hali, mu yi da abin da muke da shi. Ko da fiye wata ne, ruwa za mu iya kawowa mu sha, mu zauna awa ɗaya biyu mu yi waɗannan karatuttukan, mu yi addu'a, mun yi maulidi, iya abin da muke da shi kenan. Idan ma kuma waɗanda suke da hali, idan za a yi maulidin, to a duba a gani abubuwan da ake ba wa mahimmanci a da na ƙyale-ƙyale da ado, da kuma abubuwa nau'in abincin ma mai tsada na nama da kaji da nau'in na lemummuka, za a iya dubawa a gani idan an rage waɗannan abubuwan, in zai bayu a ƙara yanayin yawan abinci don a yalwata wa ga al'umman musulmi, makuta da kowa da duk wanda ya zo, a yalwata abincin saboda halin da ake ciki, to wannan zai fi kyau. Waɗanda kuma suke da hali za su iya yin nabaran da nabaran bara za su iya, to su ninninka abin da suke su yalwata. Allah ta'ala ya hori mana, Allah ya yalwata mana, Allah ya sa wannan maulidi muna tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan maulidi da wannan munasaba. Allah ta'ala ya yaye mana wannan hali da muke ciki, Allah ya sa ya zama sababi na samun sauki a ga wannan al'umma. Wannan na ɗaya kenan. Na biyu kuma, sai shawara ga ƴan uwana ɗalibai da malamai da muke yin karatuttuka a gun maulidi da kuma yin nasihohi. Nake so in ja hankalinmu akan cewa lallai mu ƙara zabura, mu ƙara ƙaimi cikin abin da muke yi. Na farko, mu tsaya cikin karanta sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zaƙulo darussa daga cikin rayuwarsa sallallahu alaihi wasallama, a ciki na wanda za su gyara lamuranmu na family, na al'umma, na tattalin arziki, na kuma wato shugabanci, dukka akwai shi a cikin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ba na ce ba mu buɗe littafi bane mu ga solutions ko mafita na halin da al'umma take ciki kai tsaye, mu ga ai ga yadda za a yi kamar wannan matsalar Najeriya. Abin ne da sai an yi tunani, an yi izina, sannan za a fito da waɗannan darussa. Ya kamata a wurin maulidi mu yawaita waɗannan. sannan kuma ƴan uwa mu yi addu'a mu yi tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya yi mana wannan halin da muke ciki Allah ya ba mu shugabanni nagari amma ba kawai addu'a ba idan mun yi addu'a mu yi aiki na farko mu gaya wa shugabanni gaskiya mu gaya musu gaskiya da halin da ake ciki da lamar yadda al'umma take ciki mu ja hankalin su akan wannan ma'ana ja hankali na gaske ba mujamala ba sannan mu ma mu gaya wa kanmu gaskiya na biyu cewa mu ma sai mun canja lamuranmu da yadda muke tafiyar da rayuwarmu mun buɗe kwakwalwarmu mun canja rayuwarmu tukunna sannan lamari zai gyaru don me dan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda muka sani shine fiyayyen masu addu'a kuma kullun cikin addu'a yake amma sai da yayi amfani da tunani da shawara ya kafa daularsa da kwamitinsa a garin Madina sannan kuma sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya tsaya cikin kare al'umman musulmi wanda ta jawo akan yaki har kufan su 70 da wanda ya halarta da kuma wanda ya tura dukkanin sallallahu alaihi wasallama yana yin addu'a har a tsakiyar filin yaki amma baya hana kuma ayi yakin baya hana kuma yin shawarwari ya yi dukkanin abin da zai danne gyara wannan lamarin wannan al'ummar da hakan ma ba za mu ce kadai a addu'a za mu yi ba a'a lalle ne mu tsaya akan wannan mi addu'a mi aiki mu wayar da junanmu mu kuma nemo mafita a game da al'ummarmu a wannan lokaci abin da yasa nake faɗa wannan wannan munasaba ta maulidi ba mu da irinta ba abin wata munasaba take hada mu lungu da saƙo gari da gari a dinga haduwa ana zama a zauna a nutsu ai tattauna kamar maulidi to mi amfani da wannan damar lalle ne mi amfani kuma dama muna cikin karanta tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi Allah ya aiko mana ya zo ya koya mana yadda za mu rayuwa rayuwa ta cikakkun mutane ƴan adam rayuwarmu ta mu kadai da kuma rayuwarmu ta zamantakewa a junanmu baki daya da ta shugabanci baki daya dan haka ina jan hankalin malamai da dalibai ƴan uwana mu maida hankali a bisa wannan sannan kuma ƴan uwa mu yi wa juna uzuri a wannan lokaci da ake ciki na wato maulidi wanda yake a nesa to kamar uzuri idan baka ganshi ba la'alla yanayin halin da ake ciki na abin hawa ne za a iya haduwa a yi mutanen unguwa mutanen gari daya ba lallai bane sai an ce yadda ake koyaushe sai an yi haka a ya danganta ga hali wanda ya samu hali ya je waɗanda suke da ikon daukan nauyin wani malami ko wanda bai zo wannan sai su dauki nauyin sa ya je idan shi yake da hali ya je amma dai kar a matsa wa kai mu yi musabaha ga juna mu koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu yi wa juna uzuri baki daya dukkanin inda muka yi maulidi yayi Allah ta'ala ya taimake mu ya kara mana soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana wannan hali da muke ciki dan alfaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa